shugaban yan kwana-kwana na kasa wato dake tarayyar Najeriya Mr. Olola Daji ya zarci jihar Borno na ganewa idanunsa irin hasaran da gobaran ya haifar da kuma yi alƙawarin magance aukuwar hakan nan gaba. A cikin wata guda dai an samu tashin gobara daban-daban guda uku a manyan kasuwanni da kuma wasu shaguna hada da sansanonin yan gudun hijira guda biyu wanda dukkanin su ya auku a jihar Borno. Sai dai mafi girma shine babban kasuwar Litinin wanda aka fi sani da Monday Market wanda aka ce an samu asaran kusan shaguna 12,000 da wutan ya kone kurmus. An dai samu tashin gobarar na farko a kasuwar Litinin din a ranar 26 ga watan Fabrairun wannan shekara wato 2023 wanda ya haifar da mummunan asara ga yan kasuwar mai janyo hankalin duniya baki daya.
I am here today to commiserate with the government and the people of Borno State for the outbreak of fire that happened.
Yace nazo nan ne yau don jajanta ma gwamnati da kuma mutanen jihar Borno saboda waɗannan tashin gobara da aka samu. Yace wannan mummunan gobara ne da ya auku kuma ba abin da za a yi fata bane ya sake aukuwa. Dukiya mai dimbin yawan gaske na miliyoyin naurori ya kone gurmus.
The traders except by the God of Almighty, some may not be able to recover.
Mr. Daji yace waɗannan ƴan kasuwa in ba dan da taimakon Allah ba za su iya maida asaran da suka yi ba.
This kind of inferno is preventable. It's actually preventable.
Yace kuma irin waɗannan gobara ana iya kare aukuwarsa dan a dan gaskiya abu ne wanda za a iya karewa in muka amfani da ƙananan sharuɗin da ake gindaya mana.
Maybe carelessness or any other thing may happen which I believe that my officers will be able to give the adequate report, but this is a very large, massive destruction.
Mr. Daji ya ce ko ganganci ko kuma wani abu dai da kan iya faruwa wanda ina da yakini cewa jami'ai na za su iya bada rahotanni akai kamin da ya kamata. Yace idan ka duba wannan babban asara ne da ya auku sakamakon wannan gobara na dimbin miliyoyin dukiya, an tambayi babban jami'in kwana-kwanan ko mai yan kasuwan ya kamata su yi saboda kare kansu don aukuwar irin wannan ibtila'i nan gaba, sai amsa da cewa
one of the solution is number one, the traders should be cautious of fire in the first place, because it is when you are cautious and you know that at any point in time fire can happen.
Yace abu na farko waɗannan yan kasuwa ya kamata su maida hankalinsu kan duk wani abin da ya danganci wuta saboda idan ka maida hankali zaka iya sanin cewa gobara na iya aukuwa kowane lokaci, kuma tabbatar cewa an samu da dukkanin kayan kashe wuta musamman ma mafi sauki a cikin su abin da ake kira fire extinguisher, kuma ba zai ci wani kuɗi ba. Kamar ga misali za a iya samar ga fire extinguisher a dukkanin shagunan da ke cikin kasuwan nan. To ko mai sauran yan kasuwan ke cewa ne game da wannan ibtila'i da Allah ya jarabce su da shi?
Aliyu Muhammad, muna kiran gwamnati da ta taimaka ma tai tallafi a gare su, tallafin gaggawa saboda gashi an shiga watan Ramadan, ina so gwamnati ta tai tallafi a gare su da taimaka.
Yawa ya sunan malami?
Suna Suleiman Muhammad Usman. To muna neman alfarma wajen mai girma gwamna ya mana taimako ya gyara mana kasuwan ya shiga hanya, wanda karfin su kaɗan na dan taimaka mu su samu su yi abin nan nasu, su gyara su sa jari a kan kayan su.
Kai ma an ce kamar shagon mai gidanka ya tabo?
Eh, shagon mai gidana ya kone, shagon shi biyu ne a ci, duka biyu sun kone.
Wasu ƴan kasuwa kenan ke jawabi game da wannan ibtila'i da Allah ya jarabce su da shi da kuma ke kiran gwamnatoci da kawo su ɗauki da gaggawa. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.